Nous affirmons et nous engageons donc à promouvoir et défendre les principes du constitutionnalisme.
Madame Chantal Nare ta Burkina Faso kenan lokacin da take gabatar da sanarwar karshen taron tsofaffin shugabannin kasashen Afirka bayan shafe kwanaki uku ana tantauna hanyoyin magance matsalar kwaskwarewa kundin tsarin mulki haramtacciyar ɗabi'ar da ke kokarin samun gindin sama a wajen shugabannin kasashen da ke mafarkin dawama akan karagar mulki taron ya yanke shawarar jan hankulan shugabannin da ke da wannan aniya inji Michael Zodi na kungiyar fafutuka ta Turnon Lafash
shugabannin da muka gaito sun dauki nauyi da za su tayi cikin kasashe wurin da akwai wannan matsala kaman Gine kaman Cote d'Ivoire za su je su gani wadannan abokan nasu shugaban kasa wanda suke so su yi wannan ta zace ba kaida ba
taron ya buƙaci kungiyar tarayyar Afirka da sauran kungiyoyin kasa da kasa irin su ECOWAS da makamantan su su dage haikan danganan an mutunta abubuwan da ke rubuce a kundin constitution sannan aka gargadi shugabanni su guji kuskure kundin tsarin mulki ta hanyar amfani da ƙarfi domin kaucewa barkewar rigingimin da aka saba huskanta a wannan nafiya Dr. Maina Karte masanin tsarin mulki ne a nan Niger
a cikin kundin waɗannan kungiyoyi an yi Allah waje da duk wanda ya dauki iko bisa wata hanya wadda ba ta demokradiya ba to an ce su sa ido su ƙara sa ido su sa ƙarfi duk irin da aka yi wannan abin ai Allah waje
tsohon shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammad Usman na kallon wannan yunkuri na cibiyar NDI a matsayin wata hanyar kawo ƙarshen zagon kasar da demokradiya ke fuskanta a 'yan shekarun nan a nafiyar Afirka
saboda wannan yake kyautuwa ayi hannunka mai sanda ayi rigakafi domin a gyara dan kal a fuskanci matsala
a cewar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sauka daga karagar mulki Salim Alim bayan shudewar wa'adi ko bayan shan kaye a zabe wani abu ne da ke kara wa dan siyasa daraja a idon duniya har ma ya kafa tarihi saboda haka fatali da kundin tsarin mulki wata raguwar dubara ce misalin yadda ya faru a kasar Gambia inda shugaba mai ci ya amince ya fada a zabe amma kuma daga bisani ya canza ra'ayi
what happened in the Gambia recently would have been a good example the former president almost wrote his name in letters of gold but because he was provoked so he changed his mind and entered the ugly book
Masu rajin kare demokradiya sun dauki alƙawarin kaddamar da zagaye a kasashen da shugabannin su ke kokarin shirye ta zarce ta haramtacciyar hanya irin su Guinea Conakry da Cote d'Ivoire da Cameroon da nufin tayar da talakawa daga barci domin tilastawa shugabannin su darasa abubuwan da ke rubuce cikin kundin tsarin mulki a ƙarshe an buƙaci cibiyar bunƙasa demokradiya ta NDI ta shirya irin wannan taro a kowace shekara Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger